بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبود وديا سبت الله سبحانه وتعالى دي ساكي هدام وانا سافيا سافيا الله دي ترق وطن ذو القاعدة شكالة دبود ايد دلي حدود تلاتين دهود بان هجر المنزوه صلى الله عليه وسلم ليك ديني دا shabiyar ga watan 9 a shekara ta 2013 a lissafin miladiya. Kamar yadda aka saba, a yau ne muke karatun mu na sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga littafin Ar-Ruhiq Al-Maktum na Sheikh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi. Har yanzu dai muna cikin abubuwan da suke da alaka da yaƙin Uhud. Duk da yake akwai wani yakin za a ce ko fitar da muka shiga cikin ta da mun ambaci cewa kammalawa ce ta yakin Uhud, wato ghazwatul hamra al asad, wanda muka yi makon da ya gabata. A yau za mu tashi insha Allah akan abin da ya shafi darussa da musulmi suka fa'idanta da su a wannan yaki na Uhud. Malamin ya ambata mana abubuwa da dan dama, in Allah ya sa lokacin zai ishe mu da wasu kuma da wasu malaman suka ambata, za mu yi kokari mu ji su a wannan lokacin. Waɗanne darussa ne? An ce darussa fa'idojin da za a samu sakamakon wannan yaƙi na Uhud. Yaƙi ne da aka sha wahala a cikinsa, kuma an kashe adadi mai yawa na musulmi. Ana ganin sa ta fuskoki da yawa, ta fuskar cin nasara ne ko kuwa wato faduwa aka yi. To kome a ciki dai akwai darussa kamar da za mu zo mu yi magana akai. To shine malami yake cewa, za mu tashi inda yake cewa wa mimma la shakka fihi, haka ne yace, wa mimma la shakka fihi anna ghazwata hamra'il asad laysat bi ghazwatin mustaqilla. Yana daga cikin abin da yake ba kokonto cikin sa cewa wannan yaki ko fita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuwa Hamra'ul Asad, wannan wuri da muka ambata makon da ya gabata, ba wai yaki ne ko fita ce ta musamman wanda yake daban take da sauran ko kuma da yakin Uhud ba. Yace wa inna ma hiya juz'un min ghazwati Uhud, kawai dai ita ko wannan fita wani bangare ne na yakin Uhud. Wa tatimmatu laha, kuma ciko ne ko cikamaki ne na yakin Uhud. Wa safhatun min safahatiha, kuma wani faifai ne ko wani shafi ne daga shafukan yakin Uhud. To yace tilka hiya ghazwatu Uhud bi jami'i marahiliha wa tafasiliha, wannan abinda muka ji ya gabata shine magana akan yakin Uhud da dukkan wato matakan da aka bi da bayanin ta daki-daki. Yace wa talama bahatha al-bahithuna hawla masir hadhihi al-ghazwa, malamai masu bincike sun yi bincike mai yawa akan wannan komakomar wannan yaki na Uhud da tattaunawa da yawa. Hal kanat hazimatan amla, shin wannan yaki zaka iya kiransa faduwa ce musulmi suka yi an ci nasara akan su, ko kuwa musulmi su suka ci nasara akan wannan yaki wato akan kafirai? Har akwai wani malami da Al-Qadi Iyad ya ambata a cikin Ash-Shafa cewa yana faɗin duk mutumin da yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ci nasara a kansa a yaƙi, yace a nemi ya tuba, in ba haka ba a kashe shi. Ya ambaci cewa ridda ce, saboda nan ce abin da yake nufi, kiyaye janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kar a faɗi wata kalma a kansa. Don cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi ko an ci nasara a kansa, in ka dangana abin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, la'alla wannan abin zai ishara zuwa ga wannan din cewa mutum ya dangana ko wani abu na ƙasa ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma idan muka lura da siyakin ayoyi da Allah madauke ba mu labari na yakin Uhud a cikin Alkur'ani, kamar da zamu zo mu gani daidai insha Allah, zamu ga hakika rashin cin nasarar ne, sai dai akan dangana shi ga musulmi. Da sauki ka ce musulmi an ci nasara a kansu, maimakon ka ce an ci nasara akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina fatan kun fahimci bambancin tsakanin wannan. Dangane abun ka kira shi annabi bai ci nasara ba, wannan akwai hatsari a ciki. Amma ka iya cewa an ci nasara akan musulmi, wannan kuma hakika haka yake, kamar yadda Allah madauki ya bamu labari. Zamu zo mu karanta a cikin ayoyin da Allah madauki malamin ya kawo mana a cikin wannan littafi insha Allah. Sai ce wallazi la yashukku fihi ko la yushakku fihi, abinda dai babu kokonto a cikinsa. Anna tafawuq al-askariya fi safhati thaniya min al-qitali kana lil-mushrikin, abinda babu dai kokonto akai shine, in muka dubi shafi na biyu na yakin, zaka iya sanya yakin Uhud shafi biyu ko uku in an hado da Hamra al-Asad. Shafin farko musulmi suka ci nasara. Shafi na biyu in an dubi abinda aka yi wato na gumurzun yaki, abinda ake ce ma yaki tsakanin musulmi da kafirai, shafin farko musulmi suka ci nasara, sannan shafi na biyu abin yazo ya juya. Wannan Allah madauki ma ya faɗi wannan, zamu zo mu ji a cikin ayoyin da suke da alaka da wannan yaki. Kaga sai yake cewa ashe kenan abinda babu kokonto a cikin sa, in mun lura da at-tafawuq al-askari, in ce abinda ake nufi at-tafawuq al-askari, ato fifiko ta bangaren wato harkar soja da kayan yaki, abinda ake nufi kenan. Ma'ana ci in ka lura da abinda ya auko a shafi na biyu, ka iya cewa lalle kafirai sama suke da musulmi akan abinda suka aikata, saboda sun kashe adadi mai yawa na musulmi har an kai ga an ji ciwo ga jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, an taba shi, an zubar masa da jini, an karya masa haƙori. Duk waɗannan abubuwa mun karanta su a baya. In ka lura da wannan, zaka iya cewa in an kwatanta ƙarfi na kayan yaƙi da soja, zaka iya cewa kafirai mushrikai sun fi musulmi a wannan shafi na biyu. Ina fata muna fahimta. Sai ce wa annahum kanu musaitirina ala sahatil qital, kuma cewa su ne suke da linjaye akan fagen yaƙin, ma'ana su suka mamaye fagen yaƙin, su ne suka fi ƙarfi a ciki. Wa anna khasaratal arwahi wan nufusi, kuma cewa hasarar rayuka da aka yi, kanat fi janibil muslimina akthara wa afdaha, tafi yawa wajen adadi a bangaren musulmi, tafi muni kuma a bangaren musulmi ne, shine afdaha, tafi muni. Wa anna ta'ifatan, kuma cewa wani yanki ma minal mu'minin, daga cikin mu'minai, in hazamat qat'an, an fi karfin su yanke wannan babu hukunto. Wannan kuru-kuru yake in mun tuna abin da muka karanta. Yace wa anna daffatal qitali, kuma ragamar yakin, jarat li salihil jayshil makki, ta gudana ga maslahar wato rundunar Makka, su kafirai kenan. Lakin sai dai yace hunaka umurun tamna'una an nu'abbira an kulli dhalika bin nasri wal fath, yace akwai wasu al'amura da za su hana mu mu kira wannan abin da kafirai suka samu a wannan yaki na Uhud, mu iya kiransa cewa nasara ce suka ci akan musulmi. Yace akwai wasu abubuwan da za su hana mu faɗi wannan. Menene su ga su? Fa mimma la shakka fihi, yace daga cikin abin da dai babu kokonto cikin sa, annal jaysh al makki, cewa rundunar Makka kafirai kenan, lam yastati' ihtilal mu'askar al muslimi, basu samu damar, basu iya wato sun mamaye gaba ɗaya sansanin musulmi a lokacin da ake wannan yaki ba, sun mamaye shi ta hanyar me? Wa annal, wato ta hanyar su kashe da yawa, ko kuma su kama wasu daga cikin musulmi su tafi da su a matsayin kamammun yaki. Ba a kama kowa a matsayin kamammun yaki ba, wato kafirai ba su kama musulmi ba, yadda aka saba ku irin wannan yakin. In an ci nasara akan mutane, ana kashe adadi mafi yawa, sannan kuma a kama wasu daga ciki a tafi da su a matsayin kamammun yaki. Yace wa annal miqdar al kabira min al jaysh al madani, kuma adadi mai yawa ko gurgudu mai yawa na rundunar Madina wato musulmi, lam yaltaji ila alfirari, basu gudu ba, a ce gaba daya sun kama sun tsere daga wurin yaki. Kun ga duk ba a samu wannan ba, an samu yan kadan sun gudu, wasu daga cikin kuma suka dawo, amma a ce gaba daya sun gudu, an kore su daga wurin. Kaga inda aka same su ne aka yi musu ta'adi, amma kuma suna nan, ba a zo an kame su ba, ba a kwashe su ba, ba a kashe dukan su ba. yadda ku aka saba yaki a wancan zamani ko ɗayan ne daga cikin waɗannan abubuwa uku ko a ce an kashe su baki ɗaya ko su su gudu ko a kama wasu daga cikin su a matsayin kamammin yaki duk wannan ya faru ko bai faru ba to in muka lura da irin waɗannan za a iya cewa ba za a kira wannan nasara ce ga kafirai ba da fatan ana fahimta sai ce ma'alirci baki tare da rikicewar lamari da rudani da fita daga tunani da saiti mai kyau ma'ana lamarin musulmi ya girgiza sosai shine irtibaki ash-shadidi mai tsanani wal fawda al-amma da kuma rikici cakudewar lamura gaba ɗaya da ta haɗe kowa da kowa bal yace kai qawama bil basalati wannan rindina ta musulmi ta yi muqawama ta jajirce da gurzantaka mai ƙarfi hatta ta jama'a haula maqarri qiyadatihi har sai da suka tattara suka kewaye gurin shugabansu sallallahu alaihi wasallam kaga ku duk inda aka ce ga shugaba an dawo an sake zagaye shi ba a bari an sake kare yakin ta hanyar kisan sa ko makamancin wannan ba to ba za a ce an fi karfin wato mutane gaba ɗaya ba wa anna kiffatahu lam tasqut ila haddi an yutaridahu aljayshul makki kuma gefan sa shine kiffar sa gefan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bata fadi ba da yadda har za a ce mutanen makka sun biyo su a baya suna kokarin su kashe su duk wannan ba mu gan shi ba wa anna ahadan min jayshil madinati kuma mutun daya ko daya daga cikin rindinar makka ai rindinar madina wato daga cikin musulmi lam yaqa fi asril kuffari bai auka cikin kamun kafirai ba sun kama shi a matsayin kamamman yaki da dukuna bin waɗannan ko insha Allah wa anna al kuffara kuma sannan har yanzu su kafirai lam yahsulu ala shay'in min ghanaimil muslimin ba su samu komai na ganimar musulmi ba shi yasa ai kun ga lokacin da suka tafi suka tsaya har ɗaya daga cikin su ke cewa wannan wani irin sakarci kuka yi ne mun zo domin a tumbuke musulmi da musulunci a ce an kashe Muhammadu an kwashe dukiya an kama wasu duk mun tafi ba mu samu komai a wannan ba an dai samu kisan adadi mai yawa shikenan abin da aka samu to kaga wannan kenan sannan yace wa annal kuffara lam yaqumu ila safhati thalithati min alqitali kafirai basu tashi zuwa ga shafi na uku na yakin ba ba ayi shafi na uku na yakin ba ma anna jayshal muslimin tare da cewa su rindinar musulmi lam yazal fi mu'askarihi suna nan a inda suke sansani basu gudu ba ba kuma zo an kashe su ba kawai da su suka ga sun ci wani abu na nasara an kashe adadi mai yawa kawai sai suka janye jiki suka kama hanya suka tafi makka don haka manufar da ta kawo su da burin da suke so su cimma a wannan yaki babu mai iya cewa sun same shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan da ransa musulmi suna nan da kafar su a tsaye sun dawo sun sake zagaye shi dukiyar da suka fito da ita tana nan a hannunsu ba a kwace ganima ba kuma ba a kama kowa mutum daya an tafi da shi a matsayin kamamman yaki ba idan aka ci nasara a yaki kun fahimci waɗannan abubuwan yawa to shine sai yake cewa har yanzu wa annahum kuma su kafirai lam yuqimu bi sahatil qitali yawman aw yawmayni aw thalathata ayyami kafiran basu zo sun tsaya a inda aka yi yakin suka gwangwaje suka fantama suka yi ihu kamar yadda aka saba in aka ci yaki sai a tsaya a wurin ayi ta ihu a ji dadi in kafirai ne kenan in musulmi ne kuma su zauna a wurin har kwana uku sai an tabbatar da nasara ta gama samuwa sannan sai a koma gida haka aka saba yi to ba a ga kafirai sun yi wannan ba su mutanen makka ana gama kakkashe waɗanda aka ce sai suka janye jiki sai aka kama hanyar makka yace kama huwa da'bul fatihina fi dhalika zaman kamar yadda wannan abun shine wato al'ada ta mutanen da suka ci nasara a cikin yaki a wancan zamani bal abinda suka yi sara'u ila linsihabi sun yi gaggawa zuwa janye jiki wa tarki sahatil qitali da barin fagen yakin qabla an yatrukaha almuslimuna tun kafin musulmi su bangure da haka musulmi da suka fara sansani a wurin su aka kuma bari a wurin da haka ba ka iya cewa an ci nasara akan musulmi ba walam yajtari'u ala dukhuli fil madinati haka nan ba su samu karfin zuciyar da suka yi jur'a shine kai karfin zuciya ka tinkari abin da yafi karfinka ko kuma kai gaba gadi ka je kai wani abu wanda yake zai iya cutar da kai duk ba su yi wannan ba menene ta bangaren su shiga garin madina linahbi dharari wal amwal a ce su je su kwashe yara kanana da kuma dukiya duk ba su yi wannan ba shine azzarari daga zuriya ma'ana ma na ba su je sun kwashe bayi ba sun tafi da su ba su kwashe dukiya a Madina ba kuma ku duba ku ga in ba ku manta yadda tsarin yakin yake ba da hanyar da suka bi in kun tuno Madina tana daidai ina tana are abin nan kai Uhud tana ƙarshen Madina ta bangaren arewa haka ne don haka tunda anan aka yi yakin Madina ashe tana kan hanya idan mutane za su koma Makka tunda Makka tana kudu don haka a lokacin da suka baro filin yakin gindin dutsen Uhud da suna so su ci nasara sosai da suka baro musulmi zarata da ƙarfinsu da dawakinsu da komai kuma an ji musu ciwo sosai suna gindin dutsen Uhud da me ya kamata su yi da suka baro gindin dutsen sai su taho sai su shigo cikin gari akan hanyar su su shigo Madina su yi ta'addi su kwashe dukiya su kwashe mata da yaya a matsayin bayi sai kuma su wuce sai su tafi su Makka to ba su yi wannan ba shine abin da ke nufi anan sai kuma shi ma'a annaha ala bu'di iddati khutuwatin fa hasb tare da cewa ita garin Madina ko shi garin Madina ala bu'di iddati khutuwatin taku ne kawai adadin taku ne kadan daga tsakanin dutsen Uhud zuwa inda za a shiga garin Madina ba wani yawa ne da shi ba fa hasb kawai shi ma'anar fa hasb yace wa kanat maftuhatan wa khaliyatan tamaman abu da take ba komai ba wata muqawama ba wani soje da zai hana su da sun so su shiga da sun shiga Madina sun yi ta'adi duk sai aka ga ba su yi wannan ba kaga ashe wa ina nasarar da suka ci kun ga duk dai wannan tsaro ne da kiyayewa da Allah madaukake ya baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'mini yawa to sai ce kullu zalika yu'akkidu lana anna ma hasala li quraish lam yakun akthar min annahum wajadu fursatan najahu fiha bi ilhaqi alkhasa'ir alfadihati bil muslimin duk abin nan da ya gabata shine kullu zalika yu'akkidu lana yana karfafa mana anna ma hasala li quraish cewa abin da ya faru ga quraisha wannan mushrikai lam yakun akthar bai wuce kawai annahum wajadu fursatan sun samu wata dama ne najahu fiha suka ci nasara a cikin wannan damar bi ilhaqil khasa'ir suka riskarwa musulmi wasu hasara daban da wato alfadiha munana bil muslimin wato suka ji wa musulmi wani rauni mummuna suka kakkashe adadi mai yawa a cikin su kawai damar da suka samu kenan banda wannan akwai wani abu ma al fashli tare da faduwa sosai fi ma kanu yahdifuna ilayhi cikin abinda suke hari suke nufi su cimma na buri min ibadatil jayshil islami na nufin su na su kare rundunar musulmi baki ɗaya shine ibada amma sha magana akan wannan kalma ko in kace ibada da hamza ana nufin kare dangi yakin kare dangi a kashe mutane kwata kwata a rasa su in kuma da ainun ne mun sani ibada dai wannan da muka sani bauta ba'da amali tatwiq bayan aikin da suka yi na zagaye musulmi yace wa kathiran ma yalqa alfatihuna bimithli hadhihi alkhasa'ir da yawa daga cikin masu yaki su ci nasara sukan hadu da irin wannan hasarori allatina lahal muslimun wanda musulmi suka samu ma'ana an yakoki da yawa sukan faru tsakanin wata al'umma da wata al'umma kuma a ci aiwa mutane ta'adi irin wannan ta'adin da aka yi wa musulmi kuma duk da haka ba za ka kira shi wato an ci nasara a kansu ba ma'ana sun ci nasara ma a yaƙi ana iya kashe musu adadi mai yawa don haka ashe in muka lura ba za mu iya cewa mushrikai ne suka ci nasara a kan musulmi ba a wannan yaƙi tare da cewa mafi yawan marubuta a tarihi abinda suke faɗi kenan yaƙin Uhud su waye suka faɗi musulmi ne suka faɗi wannan da yawa ana faɗi amma idan mutum ya dubi sosai daga abin da ya gudana kamar da zamu zo mu ji zai ga abin ba haka yake ba mu gaggauta saboda ina so mu sami damar bin waɗancan darussa din baki daya sai ya ce amma anna zalika kana nasran amma a ce wai wannan nasara ce wa fatahan kuma budi ne suka samu fakalla wa hasha samsam ba haka bane shine fakalla samsam wa hasha kuma Allah kiyaye bal يؤكد لنا تعجيل ابي سفيان الى في الانسحاب والانصراف غغاور ده ابو سفيان يي وجن جن يي جيكي ده كام حنيا اتفي مكه ينا قرففا منا انه كان يخاف على جيشه المعره تيوا ابن ده يسا يي wannan ينا tsore cewa rindinarsa wato wata matsala ne shine al ma'arra wata matsala ko wani aibi babba wal hazima ko a ce an ci nasara akan su law jarat safhatun thalithatun min al qital inda a ce an bude wani wani fage ko wani faife ko wani shafi na uku a wannan yaki faife biyu kawai akai faifan farko musulmi suka ci nasara faife na biyu kafirin suka samu damar kashe adadi mai yawa daga cikin musulmi da an yi faife na uku da musulmi ne za su ci nasara domin ma'anawiyyar su ta dawo karfin zuciyar su ya sake dawa lokacin da suka cewa ba a kashe manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama inda a ce an sake fafatawa da musulmi sun sake dawa da nasara kuma su za su kashe musulmi kafirin adadi mai yawa mun gane wannan gurin sai ce wa yazdadu zalika ta'akkudan zai kara mana karfi wannan zai kara wannan abin da muka faɗa zai samu karin karfi hina nanzuru idan muka lura ila mawqifi abi sufyana min ghazwati hamra al-asad muka lura da matsayin da abu sufyana ya dauka a wancan fita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta hamra al-asad kaga inda a ce yana da yaqini da bai aiko har abincika masa har a samu labarin mai musulmi suke ciki ba kuma sannan da aka bashi labarin an sake taruwa za a zo a yake su kun ga ya furgita ya tsorata har suka samu ƙara ƙarfi kafa shawarar su ta cewa su ci gaba su tafi su koma makka didde ba kuma ta wannan ba sai sai ce wa idan dan haka tunda ku abun nan haka yake yace fa hadhihi alghazwa wannan yaki na uhudu innama kanat harban ghayra munfasilati yaki ne wanda ba a raba gari an gane komai ba a faifaita komai ya bayyana cewa ga wanda ya ci nasara ba kawai an zo an yi wa musulmi ta'adi in ku kabi darussan da aka samu zaka iya maida wato cin nasarar gefen musulmi fiye da gefen kafirai shine ma'anar ghayru munfasil an ce yaki munfasil ko fasil an yi yaki da aka riga aka raba kowa an san wanda ya ci nasara idan kana so ka ce yakin da aka yi misali mai kuke cewa an yi duro to shi abin da yake so ya faɗa kin shine yaki ghayru munfasila an yi duro ko wani bangare kamar a ce wan aka yi inda zancen ku ne na masu bal a zamanin yanzu sai ce akhadha kullu fariqin bi qishtihi kowanne bangare guda daya daga cikin bangarorin nan guda biyu ya samu rabansa wa nasibihi dai da yankinsa da rabansa minan najahi wal khasarati kowanne bangare ya samu nasara ta wani bangare an kuma ji masa ciwo ta wani bangare kowanne daga ciki musulmi sun ci nasara a wani wuri an ji musu ciwo an karkashe musu adadi mai yawa a wani bangare su ma kafiran sun ci nasara a wani wuri an kuma yi musu ta'adi a wani wurin musamman in mun lura da shafin farko na yaƙin thumma hada kullum minha anil qitali min ghairi an yafirra kuma sannan kowanne ya nisanci yaƙin shine hada kowanne bangare ya koma gefe daga yaƙin min ghairi an yafirra ba tare da ɗaya ya gudu ba babu wanda ya gudu sai aka koma kamar a ce zakara ne da zakara aka yi karo aka rincabe kuma kowa sai koma gefe yana kallon ɗayan sai ɗaya ya tafi gida misali yadda zaka fahimci abin to abinda aka kene shi min ghairi an yafirra an sahatil qitali ba tare da ɗaya ya gudu daga wato fagen yakin ba wa yatruka maqarrahu ya bar sansaninsa lil ihtilalil aduwi ko lihtilalil aduwi saboda wato mamayewar abokin gaba yace wa hadha huwa ma'anal harbi ghairil munfasila in aka ce yaki da aka yi duro to haka ake nufi an bugi juna kuma an koma kowa ya koma sansaninsa sannan ɗaya kama hanya ya tafi gida ɗayan kuma yana nan a wurin ba a sake ci gaba da komai ba don haka sunan yaƙin da ba a tantance wane ne ya ci nasara a kansa ba wannan ku shi ake faɗa in mutum zai yi karatu irin na yaƙi akwai wani malami daga cikin malaman da suka rubuto a kan harkar yaƙin nan shi ya sake wa yaƙin Uhud gaba ɗayansa karatu sabo irin na zamani tsohon soja ne sai rubuta tarihin yakin Uhud yadda aka yi shi duk waɗannan abubuwan yace idan mun lura da techniques na yaki a gun soja to babu tantama musulmi sune suka yi nasara a wannan yaki in ka dubi dabaru na yaki da tsarawa da yadda za a ci nasara yace sai da ya rubutu mai ƙarfi kuma shafuka masu yawa akan wannan abun yace duk wanda yake soja ne ya ji labarin yadda aka yi yakin Uhud to ba zai bada cin nasara ga kafirai ba zai bada cin nasara ne ga musulmi idan muka ga sakamakon yadda abin ke kuma ya fito da abubuwa da yawa wasu za mu ji su kaɗan daga cikin abin da na ɗan kawo mana kafin mu ƙare insha Allah ya ce wa ila hadha yushiru qawluhu ta'ala faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa kamar yadda za mu karanta nan zuwa ga wannan abun yake nuni. Allah madauki yana cewa wala tahinu fi ibtida'il qaumi, kar ku raunana wajen neman mutanen su kafirai. In takunu ta'lamuna, in kun ji radadi ta'lamuna da hamza, yawa ba ta sani ba, in ta sani ne ainun ne ko. In takunu ta'lamuna, in kun ji radadi a jikinku, kun samu wata wahala, an ji muku ciwo, an kashe adadi daga cikinku mai yawa, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna, su ma suna jin radadi kamar irin radadin da kuke ji. Wa tarjuna min Allahi ma la yarjun, kuma ku kuna fata kuna kaunar samun wani alheri daga Allah irin alherin da su ba sa neman samu. Kaga ashe kenan kowanne bangare ya sha wahala, mun fahimci wannan? Yawa. Sannan sai yake cewa wannan kenan a suratul nisa'i, sai sai faqad shabbaha ahad al askarain bil akhar, anan Allah madaukaki ya kwatanta ya kamanta daya daga cikin wato rindinar da dayar. Fit ta'allumi wa qi'a'il alami, wajen jin ciwo da radadi da kuma aukar da ciwo da radadi ga ɗayan. In an ce ta'allum shine kai ka ji ciwo a jikinka, iqa'ul alam kuma ka aukar wa wani ka sa ya ji ciwo. Mun gane wannan? Kun ga kowanne bangare nan an ce sun ji ciwo a jikinsu kuma sun ji wa ɗaya bangaren ciwo. To shine abin nufi, zai ce mimma yufidu, wannan kuma yana nuna mana, yana fa'idantar da annal mawqifaini kana mutamathilaini, cewa matsayin da kowanne daga cikin rundunonin yake ciki shine daidai wa daidai akai. Me kuke cewa ne an yi abu daidai wa daidai ba duro ba? Canjaras, yawa, an yi canjaras ake cewa ko. Sai sai wa annal fariqaini, kuma kowanne bangarorin nan guda biyu, raja'a wa kulla wa kullun ghairu ghalibin, sun koma kowanne daya ba a ci nasara akan sa ba. Wannan shine hakika, shine ma'ana raja'a wa kullun ghairu gharibin, ghairu ghalibin, kowanne daya daga ciki ba a ci nasara akan sa ba. To sai magana akan alqur'ani yadda ya tattauna akan wannan yaki na Uhud. Yakin Uhud an yi magana akan sa a cikin alqur'ani. Allah subhanahu wataala ya ba mu labarai da yawa akan yakin Uhud, za mu ji. Shine malamin yake cewa wa nazala alqur'anu yulqi daw'an, alqur'ani ya sauka yana bayani, shine ma'anar yulqi daw'an, yana jefa haske, throwing light, sabon larabcin zamani ne, ala jami'il marahilil muhimmati min hadhihi al-ma'araka, akan matakai daki-daki na wato wannan yaki, marhalatan marhalatan, mataki-mataki, ya ba mu labari. Wa sarraha bil asbabi allati addat ila hadhihi al-khasarati al-fadiha, Allah madauki kuma a wannan bayani a cikin alqur'ani ya bayyana mana kuru-kuru sabubban da suka kai zuwa ga samun wannan mummunan faduwa ko hasara da aka samu. Wa abda annawahi dha'ifa, kuma ya bayyana mana shine abda annawahi bangarori ad-dha'ifa na rauni, allati lam tazal mawjudatan fi tawa'ifi ahli al-iman, a bangarorin rauni da aka samu wanda basu gushe ba akwai su a wato gefe wato da bayan koki daban-daban na musulmi ahlul imani, bin nisbati ila wajibihim, in mun lura da wajibin da ke kansu me ya kamata a ce sun aikata, to Allah mu dauke ba mu labarin me yasa suka yi kaza, me yasa suka yi kaza, shine ma wato wuraren rauni da suka aikata, an zarge su a wasu wurare na kurakurai da suka yi, an kuma yaba musu, an gafarta musu laifukan da suka yi a wurin yaki. A fi misli hadhihi almawaqif alhasima, a irin wannan wato matakai ko matsayi wato yankakke wanda yake fidda dole a dauki mataki, yace wa bin nisbati ila alahdafi annabilati samiya, kuma sannan dangane da wato manufofi na kirki madaukaka, allati unshi'at lilhusuli alaiha hadhihi alummata, a ko unshi'at lilhusuli alaiha hadhihi alummatu, wanda aka tada wannan al'umma domin su samar da shi. Ma'ana akwai matakai da matsayi da kuma buri, burace-burace manya-manya wanda Allah madaukaki ya tsara wannan al'umma don ta cin masa, shine tabbatar da tauhidi, tabbatar da karfin la ilaha illallah. Sai ce wallati tamtazu an ghairiha, wannan al'umma da take bambanta da sauran al'ummomi, bi kauniha khaira ummatin ukhrijat linnasi, domin ita ce al'umma mafifisiya wadda aka fitar da ita domin amfanin mutane. Yace kama ta haddatha alquran, kamar yadda dai alqurani ya ba mu labari an mawqifil munafiqin, matsayin munafikai a yakin Uhud, anan ne ya bayyana aka gane munafikai suka janye suka balle daga rindinar musulmi, aka kuma gane su. Fa fadahum, alqurani ya tona musu asiri, wa abda ma kana fi batinihim, ya bayyana abin da ke cikin zukatan su, min al-adawati lillahi wa lirasulihi, na wato gaba ga Allah da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma izalati shubuhati, da kuma gusar da shubuhohi, wal wasawisi, da waswasi, allati kanat takhtaliju, wanda suke kutsawa, fi qulubi du'afa al-muslimin, wanda suke shiga cikin zukatan wato musulmi, takhtaliju ma'ana suke penetrating, suke shiga jikin zukatan musulmi, domin an samu launi sakamakon janyewar da kafirai suka yi, munafikai suka yi, ai an samu wasu sun daura, sun dan raunana, to shine abin da ke ishara zuwa gare shi. Sai ce wallati kana yuthiruha haula'il munafiqun, wadanda wadannan munafikai suke tada shi, wa ikhwanuhum alyahud, da kuma yan uwansu yahudawa, duk wannan abu ya sa wani abu na rauni a zukatan musulmi, ashabi dassi wal mu'amarati, su yahudawa kada ma an san su da cushe da kuma wato makirci boyayye. Wa qad ashara ila al-hikami, al-hikami ne ba hukumi ba, yawa al-qur'ani, a cikin al-qur'ani Allah madauki yayi mana ishara zuwa ga hikimomi, al-hikam jam'in hikma, yawa ba al-hukum ba, wal ghayati, da manufofi, al-mahmuda, abin yabo, allati tamakhadhat anha hadhihi al-ma'arakatu, wanda wannan yaki ya haifar shine ma tamakhadha, ma'ana sakamakon da aka samu a wannan yaki. To sai yake ba mu labari, yace nazalat hawla mawdu'il ma'arakati 60 ayatan, ayoyi 60 ne suka sauka dangane da yakin Uhud, aya ɗaya har 60 kuma ga su ajere a min surati Ali Imran, a cikin surati Ali Imran, tabtadi'u bi dhikri awwali marhalatin min marahilil ma'araka, wanda suka fara da bayanin matakin farko na wannan yaki, inda Allah madauki ke cewa wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital, katina yayin da kawai gari daga iyalinka, daga gidanka, daga gun matanka, a gashi ahli matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne ahlinsa, ko dan haka matan annabi sallallahu alaihi wasallam ahlul baiti ne. Allah nake gaya masa, yayin da ka fito daga gun iyalinka, tubawwi'ul mu'minina, kana jajjera musulmi, kana ajiye su maqa'ida, wurare wurare, lil qitali, domin yaki, kace wannan ya tsaya a wannan wuri, wannan ya tsaya a nan, wannan ya tsaya a nan, wannan ya tsaya a nan. Wannan surat Ali Imran aya ta 121, to tun daga nan aka fara bada labari akan yakin Uhud. Wa tatruku fi nihayatiha ta'liqan jami'an, a ƙarshe waɗannan ayoyi sun bar wani ta'liqi, wato wani tsokaci wanda ya haɗe baki ɗaya, ala nata'iji hadhihi al-ma'araka wa hikmatiha, wanda ya bayyana bayani akan wato sakamakon wannan yaki da kuma wato hikimar da take cikin wannan yaki. Qala ta'ala, Allah madauki yake cewa a ƙarshen duk labarin da ya bayar akan yakin, sai ce ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi, Allah bai kasance zai bar mu'minai akan abin da kuke kai ba, ma'ana ya barku akan abin da kuke kai, hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib, har sai Allah ya bambance mummuna daga kyakkyawa mai tsarki. Wa ma kana Allahu liyut'likum ala alghayb, Allah kuma bai kasance bai zama al'ada sa shine ya nuna muku gaibi ba, ba ku san gaibi ba, walakin Allah, sai dai kuma Allah, yajtabi min rusulihi man yasha, a cikin manzanninsa yana zabar wanda yaso, fa aminu billahi, don haka ku yi imani da Allah, wa rusulihi da manzannin Allah, wa in tu'minu wa tattaqu, in ku kuka yi imani, kuka ji tsoron Allah, kuka bi dokokin Allah, falakum ajrun azim, to kuna da lada wanda yake mai girma. Wannan shine karshen abin da Allah madauki ya ambata dangane da yakin da shi aka rufe. Zaka iya cewa shine kamar kace tsokaci na karshe, bayanin rufewa na karshe bayan an bada labarin yakin, kuma an dauki darussan da aka dauka a ciki. To waɗannan darussa ne, ga sunan yanzu zamu ji darussan da aka samu a wannan yaki, sai dai ina kokwanton lokaci zai isa mu kare su baki daya, amma dai mu fara al-hikamu, hikimomi, wal ghayat al-mahmuda, da kuma manufofi, abin yabo, fi hadhihi al-ghazwa, da aka samu a wannan yaki. Qad basata ibn al-qayyim, malam ibn al-qayyim ya bude, ya shimfida, ya kuma yawlwata, ya yawaita al-kalama ala hadha al-mawdu'i bastan tamman. In ka duba zadul ma'ad za ka cewa yayi wannan maganganun da yawa, amma nan shi malamin sai dauko mana daga ibn hajar, kai mai son kari ka koma zadul ma'ad, amma nan sai dauko mana na ibn hajar al-asqalani saboda ya takaita, amma ya dauko mafi yawan abubuwan da ya kawo, kuma daga cikin abin da ya shafi ayoyin wasu gashi nan zamu zo mu ji insha Allah daga cikin abin da na karo mana a cikin littafin insha Allah in Allah ya samu lokaci yace wa qala ibnu hajar ya faɗi a cikin fathul bari qala al-ulama malamai sun ce wa kana fi qissati uhud wa ma usiba bihi al-muslimuna fiha min al-fawaid wal-hikam ar-rabbaniyyah ashiya'u 'azimatun cewa lalle a cikin yakin nan kissar yakin Uhud da abin da ya samu musulmi a cikin ta akwai fa'idoji da hikimomi na Ubangiji waɗanda suke abubuwa ne wato manya ma'ana akwai abubuwa manya wanda na hikima da kuma wato fa'idoji minha na daya ta'riful muslimina su'a aqibatil ma'siyah ilmantar da musulmi mummunan sakamakon sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sakamako mummuna da ake samu idan aka sabawa annabi to musulmi an koya musu wannan darasin ai kun san me ya faru gashi nan zai fada mana wa shu'murti kabil annahi da kuma shu'umcin hauhawar laifi akwai shu'umci ma'ana abu ne marar kyau yana da sakamako mummuna shi yasa kira shi shu'umci idan mutun yana aikata zunubi to yana budewa kansa kofar ya samu rashin cin nasara abubuwan da yake na rayuwarsa da addini da kuma rayuwa dan haka mutum ya kiyaye saban Allah in kana saban Allah har abokin gabarka zai iya maka wani abu na cuta a cutar ta zo ta same ka kun fahimci me yake nufi ko irin hasada din nan ce ko makaru ko sammu ko menene da ake cewa aiwa mutum wani abu na tsafi yafi kama shi idan yana saban Allah amma idan mutum yana riko da Allah yadda ya kamata da addinin Allah to Allah subhanahu wa ta'ala yana kare shi sai ai ta harbowa Allah bai ba da damar abin ya same shi ba don haka idan ana sabawa Allah bude kofa ake yi cuta ta samu mutane sai ce lima waqa'a ya faɗi wannan ne saboda abinda ya auku min tarkir rumati mawqifahum na barin maharban nan da aka ce guda 50 su hau kan dutsen nan suka da su sako ai shine farkon matakin da aka samu na rashin cin nasara ga musulmi in ba kuma tantar da aka yaki ba yawa mawqifahum alladhi amarahumur rasul sallallahu alaihi wasallama alla yabrahu minhu wannan wuri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kar su bashi shine alla yabrahu kada su bar wannan wuri na daya kenan ko darasin farko ma'ana abinda ke cikin saban Allah na mummunan abu da ke biyo bayan sa abu na biyu yace wa minha anna adatar rusuli al'ada ce ta manzanni an tubtala cewa a jarrabe su manzanni da ma an saba in sun zo ana jarraba su watakuna laha al'aqiba a jarrabe su a duniya sannan sakamakon karshe nasu ne haka aka saba yi za su sha wahala za a zage su za a cutar da su za a ji musu ciwo amma a karshen lamari wake cin nasara su ne to wannan al'adar haka Allah maduki ya saba mu'amala da manzanninsa tun a tarihi can baya wal hikmatu fi dalika to me hikimar wannan me yasa Allah yake wa manzanninsa haka ya bada dama har a taba jikin su har a cutar da su a ji musu ciwo a kare hakurin manzo sallallahu alaihi wasallama sannan daga baya lamari dai zai karkare a dawo musulunci ne shi nasara me yace hikima yace wal hikmatu fi dalika hikimar a wannan annahu law intasaru da'iman inda a ce su suke cin nasara a koyaushe a kowanne zamani aka yi yaki su suke cin nasara zai ce dakhala fil mu'minina man laysa minhu to da mu a cikin mu'mine wanda baya cikin su ma zai zo ya shigo saboda kullun dadi ne ba za a iya gane wane ne musulmin kirki wane ne musulmin ƙarya ba kowa kawai zai shigo saboda kullun nasara ake shi walam yatamayyaz as-sadiqu min ghayrihi mai gaskiya ba zai bayyana a gane shi daga makaryaci ba walau in kasaru da'iman ta wani gefen kuma in aka ce kullun cin nasara ake a kansu kullun su ake kashewa kullun su ne suke komawa gida da hasara mai yawa me zai faru yace lam yahsulul maqsudu min al-bi'tha to abinda ake so a cimma na aikin manzon Allah mission din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ci nasara ba ke in kullun shi ake cin nasara a kansa kaga ba zai samu dama da karfin da zai isar da musulunci inda yake so ba amma sai wata ran a ci nasara a kansa wata ran ya ci nasara ma'ana tawagarsa ta ci nasara wata rana wata ra kuma ya zama cewa shine wato wanda ya fifita akan wato kafirai yace faqtadatil hikmatu aljam'a bainal amrayn shi yasa sai hikima ta hukuntar da ma'ana hikimar Allah ta hukunta cewa a hada abubuwan guda biyu wataran nasara wataran faduwa litamyizis sadiqi min al-kadhibi dan Allah madauki ya bambance mai wane ne mai gaskiya wane ne mai ƙarya kun ga shi yasa aka sa wannan ayar da muka karanta dago ma kana Allah li yadhar al-mu'minina ta zama ita ce abinda aka rufe kissar yakin baki ɗaya da ita dan a nuna mana asali dalilin ne yasa aka samu waɗannan abubuwa dan a jarrabe a gane wane ne mai gaskiya a bambance shi wane daga wanda ke mai ƙarya wa adhara ahlun nifaqi ma adharuhu haka ne a yawa yace wa zalika wannan kuwa sakamakonsa ko dalilinsa shine anna nifaqal munafiqina kana makhfiyan anil muslimin munafincin munafiqai ai da a boye yake ba a san shi ba musulmi ba su sani ba haka ake ko tun daga yakin badar da aka yakin badar musulmi suka ci nasara sai wannan yasa waɗanda suke ba su yadda ma da musulunci ba suka ce to tunda dai yanzu an fi ƙarfinmu bari mu lallabe ƙarƙashinsu mai shiru amma me ya faru da suka ga alamar mutanen maka sun yi shiri mai ƙarfi dubbai masu yawa an taho za a ci nasara a lokacin sai suka ware suka ce a wannan yaƙi an gama shi sai suka fita daga cikin musulmi suka koma gefe Allah ya tona asirinsu aka gane munafincin munafikai kun ga wannan ita ma hikima ce a wannan yaƙi da ba a same ta ba da an zauna a mutane macuta masu cutar ku suna jikinku yace falamma jarat hadhihi alqissa yayin da wannan kissa ta gudana wa adhara ahlun nifaqi ma adharuhu masu munafinci suka bayyana abin da suka bayyana min alfi'li walqawli na aiki da kuma magana ta baki adat talwihu tasrihan abinda ake yin sa da akai a fake shine talwihi ishara sai ya dawo ya zama tasrihan bayani kurukuru shine ma'anan ada at talwihu ay sara at talwihu tasrihan abinda da a boye ake yin sa ko ishara ce ko a fake ake yi sai ya zama a bayyane wa arafa al muslimuna anna lahum aduwan fi durihim sai musulmi suka san cewa ashe muna da abokin gaba ma a cikin gidanmu shine fi durihim dur jam'in dar ne dar guda daya in zaka yi jam'in sai ka ce dur dur zaka ce yawa ba duwar ba yace fasta'addu lahum wa taharrazu lahum sai suka yi musu kintsi suka kuma kiyaye daga gare su mun ji wannan darasin kuma sannan akwai ƙarin wani abu duk da nan malam bai faɗa ba Allah madauki ya ga mana a cikin alqur'ani am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin ko kuna zaton za ku shiga aljanna bayan ku Allah bai san bai bayyana su wane ne waɗanda suka yi jihadi su wane ne masu haƙuri ba a bayyane ba a cikin ku ashe kenan shiga aljanna sai bayan an yi ibtila'i wannan al'adar haka Allah madauki ya saba ta kuma sannan danga ku duba kun ga har abin da ya shafi arziki arziki kawai na rayuwa Allah madauki ya ba wa mutane kuɗi ko mulki ko dai jin daɗin duniya kun ga abin da Allah madauki ke gaya mana ke cewa walau basata Allahu ar-rizqa li ibadihi me zai faru yace labaghu fil ardi da a ce Allah zai bude wa mutane ya saka musu arziki sai ta fanta ma wanda suka ga dama yace da zalunci za su yi a bayan ƙasa walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha amma Allah madaukaki yana saukar da arzikin sa ne gurgudu gurgudu abin da yaso zaka kar mutun ya dauka cewa in an bashi dukiya shikenan yayi ta alfahari yana wato zagin mutane da cin mutuncin su saboda kawai ya samu wata walwala duka Allah madaukaki ne ya bashi kuma ya bashi gurgudu ne da an bude kowa ya samu to da zalunci zamu yi tai a bayan kasan nan ku duba ku ga talauci yayi yawa ai zalunci arziki yayi yawa shi ma zalunci zai to amma sai Allah madauki sai sai ta abun sai ya bayar gurgudu gurgudu shi yasa sai ke cewa innahu li ibadihi khabirun basir lalle shi Allah madaukaki mai ilimi ne ilimin kuma mai zurfi shi ake nufi da khabir kuma basirun mai gani ne ga bayinsa dan haka ya san cikin su ya san tunanin su shi yasa komai kuka ga yayi hakan ita ce hikima to shine sai mu ci gaba sai ke cewa wa minha daga cikin waɗannan darussa har yanzu anna fi ta'khirin nasri fi ba'd al-mawatin hadman lil nufus to cewa jinkirta nasara idan aka jinkirta nasara a wasu wurare to akwai dankwafar da rai ana dankwafar da rai daga dagawa a hana ta wato jiji da kai wani lokaci don haka idan aka ba wa mutum damar kullun shi ke cin nasara zai iya yin alfahari in ku aka dankwafar da shi wata rana to zai samu jin a zuciyarsa lamarin nan fa na Allah ne ba nawa bane ni ma lada nake nema kawai a ciki shine abin da yake nufi wa kasran li shamakhatiha kuma sannan akwai karya wato girman kanta shamakha dama shine mutum ya rika jiji da kai yana daukaka to idan mutum yana faduwa wata rana a yaki wata rana ya ci nasara zai ji a zuciyarsa lamarin nan fa ba nasa bane na Allah ne falam mabtuliyal mu'minuna sabaru yayin da aka jarrabu mu'minai sai suka yi hakuri wajaza al munafiquna su ko munafikai sai suka karaya wannan na uku kenan darasi na hudu yace wa minha anna Allah hayya'a li ibadihi al mu'minin Allah ya kintsawa bayinsa mu'minai manazila fi dari karamatihi wato masaukai a gidan karamarsa aljanna kenan la tablughuha a'maluhum ba ayyukan su ne za su kai su ga wannan abun ba ko la tablughuha a'maluhum ayyukan su ba za su kai su zuwa ga wannan abu ba fa qayyada lahum asbab al-ibtila'i sai Allah madaukaki ya bude musu kofofin jarrabawa idan aka jarrabe ka da wata musifa sai Allah ya daga maka daraja a aljanna inda an bar mu da ayyukan mu kawai su za su shigar da mu aljanna to ayyukan su kadai ba su isa su shigar da mu aljanna ba wannan jarrabawar yau kai hatsari yau kai rashin lafiya ka taka kaya a buge maka wannan gidan ka ya rushe wannan abu ya faru yau da gobe a sa maka bakin ciki a zuciya to duk akwai daukaka daraja da Allah madaukaki zai maka dan haka ka dauke shi hakuri kuma kai ihtisabi wal mi'an da kuma wato jarrabawa li yasilu ilaiha dan su kai zuwa ga wancan gida na rahama na karamar ubangiji wato aljanna muna fata Allah madauki ya samu dace da haka wa minha daga cikin darussan wannan yaki har yanzu anna shahadata shine samun shahada mutum aka sheshi a wajen yaki min a'la maratibil awliya suna cikin manya manya mafi daukakar darajojin waliyai fasaqaha ilaihim sai Allah madaukaki ya koro wannan shahada din zuwa ga mu'minai kun ga ashe yana son su shi yasa ya kawo musu shahada na shidda min wa minha yace annahu arada ihlaka a'da'ihi Allah ya so ya halakar da abokan gaban manzon Allah ko abokan gaban wannan addini fa qayyada lahumul asbab allati sai ya shirya musu shine ma'anan ya ajiye musu suma al asbab sabubban da yastawjibuna biha dhalika sabubban da zasu wajabta musu samun wannan abun cewa a halaka su din su kafiran Allah ya bude kofar ya ba su damar da za su yi abin da za su jawo shine sababin a halaka su min kufrihim saboda kafircin su wa baghihim da zaluncin su wa tughyanihim da ke tahaddin su fi adha awliyaihi wajen cutar da waliyansa ba kafirai ne suka yi kafirci ba kaga don haka ya kassu da aka yi ba zalunci aka yi ba kafirai ne suka kori manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga gida ba su suke zalunci suka kwace musu dukiya ba ashe wannan sabubba ne kafiran suka aikata da suka bude wa kansu damar a zo a yake su to Allah madaukaki ya bude hanyar halakar da abokan gabar musulunci ta wannan hanya sai ce fama hasa bidhalika dhunubal mu'minin kun ga da wannan abin da ya auku da wannan yakin da kisan da aka wa musulmi Allah ya tankade musulmi ya rere su shine tamhisi tamhisi shine a jarraba a kade a rere a ga wane ne zai tsaya ya dire dir ya tsaya bai fadi ba wa muhiqa bidhalika huwa ma haqa bidhalika alkafirin Allah kuma ya ruguza kafirai da wannan abu yace dole ka duba fatuhul bari zaka samu wannan magana ka koma kuma zadul ma'ad akwai karin bayani to mu karasa daga cikin abubuwan da na karo mana na bakwai zamu iya cewa tarafuqul qur'an wa huwa yuqibu ala ma asaba almuslimin fi uhud in mun lura da yadda Allah subhanahu wata'ala yayi magana a wannan ayoyi da yayi magana a suratu Ali Imran dangane da yakin Uhud kurakuran da musulmi suka yi a cikin yakin Uhud kasancewar an ci nasara akan su an musu ta'adi to da Allah madauki ya so ya gaya musu wannan kurakuran da suka yi sai ya gaya musu su ta hanya mai sauki lafuzin da ya amfani da shi mai sauki ne ba irin wanda ya gaya musu a yakin Badar ba a yakin Badar lokacin da aka kama kamammu ba shawara aka zo aka yi ba Allah subhanahu wataala ya saukar da aya a lokacin da bayan an yi shawara shin waɗannan a kashe su ne ko ko a karbi fansa anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara zancen a karbi fansa sai Allah ya saukar da aya makana linabiyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ardi wannan a suratu al-anfal kenan cewa bai dace ba annabi ya zama yana da kamammun yaki ribatattu na yaki hatta yuthkhina fil ardi hasa ya zubda jini a kasa ma'ana sai an yi kisa da yawa sannan aka kama kamammu turi sai yace turiduna arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah kuna san wannan bidan tarkacen duniya kuke so, mana kuna son a kawo muku kudi, a kawo muku kudi. Allah kuma daukaki yana son me? Yana son lahira. Mun fahimci wannan? Gashi nan a nan inda ya kawo mana Allah madauki ce turidu arada dunya wallahu yuridu al-akhirah, sai ce me? Wallahu azizun hakim. Allah mabuwayi ne kuma mai hikima. Sai ce laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum adhabun adhim. Kaga wannan akwai tsanani sosai a ciki. Ma'ana ba a bi su sannu sannu ba, saboda su suka ci nasara. Ban san ba ko kun fahimci abin da malaman suke nufi a nan. A wurin yakin Badar su a suka ci nasara musulmi. To da suka ci nasaran nan, sai kuma ake zancen to a zo a samu dukiya. Da aka samu kamammun yaki, sai aka ce kowa ya je ya kawo abin fansa za a fanshe shi. Shine Allah madauki sai ya saukar da wannan, sai kici dan me za ku yi wannan? Ai sai an yi kisa sannan ake yin wannan. Shine sai ba dan wani abu da Allah madaukaki ya gabatar a cikin littafi, ma'ana alauhil mahfuz ba, na wani abu da shi ya sani, shine laula kitabun minallahi, ba dan wani abu da Allah ya rubuta a lauhil mahfuz ba, sabaqa da ya gabata, lamassakum fima akhadhtum adhabun adhim, wannan abin da kuka karba na tarkacen duniya da sai azaba ta shafe ku saboda shi. Kaga akwai wani abu mai dan zafi zafi. To amma anan fa ku duba ku ji anan yakin Uhud da su yake su aka ci nasara a kansu, a yakin ma'ana an kalle askariyan a sojance an kashe musu adadi mai yawa, kuma su suka kuskure lokacin da aka ce kasu sako din nan, suka sako wanda shine sababin da ya aukar da abin da ya aukar. Me Allah ya ce? Sai Allah ya ce minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah, ko sai kuma ya ce me? Thumma sarafakum anhu, sannan sai kade ku daga kansu, dan me? Ya kauda ku daga inda kuke, liyabtaliyakum, dan ya jarrabe ku. Sai ya ce me? Walaqad afa ankum, amma duk da haka ya yafe muku, an yi muku afuwa, an yafe wani laifi da kuke. Kun ga wannan? Ai akwai bambanci da irin waccan magana ta Badar. To shine abin da malaman suka hango cewa a wannan yaki Allah madauki ya bi musulmi a hankali, saboda rarrashin su ganin cewa an ji musu ciwo mai yawa, to ba a yi musu fada mai zafi cewa za a yi musu azaba ba, duk da cewa sun yi kuskure. Kun ga wannan? Shike nuna maka cewa in kana karanta Alkur'ani, to ka rika lura a wannan siyaki kake karatu, kuma me ake magana a kansa. Kada ka zo kawai da'iman ka dauki aya ɗaya kace to ai gashi nan jiyar da ake zagin su ma an ce ma za su samu azaba. Sahabbai ake magana akai, sai kai ta sukan sahabbai cewa gashi nan Allah ya ce. To aya wani wurin kuma su aka ci nasara a kansu, ku duba irin magana da aka yi musu, kuma aka ce an yafe musu. Har wanda suka gudu a wurin yakin Uhud, me Allah ya ce? Innal ladhina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama stazallahum ash-shaytanu bi ba'di ma kasabu, sai ce me? Walaqad afa Allahu anhum, Allah madaukaki ya yi musu afuwa. Don haka wannan ba a irin wannan karatun. Abu na takwas, masjul itabir rafiqi bid darsin nafi'i. Allah subhanahu wa ta'ala ya hada zargi mai taushi tare da darasi kuma mai amfani a cikin wannan wato sura ta Ali Imran da ya magana akan yakin Uhud. Me abinda ake nufi? Allah madauki yana cewa qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul mukaththibin hadha bayanun lin nasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin sayti wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kun ga duk wannan bayan an zarge su zargin kuma mai taushi taushi, sai kuma aka kawo musu darasi cewa to ku lura, ku je ku duba a bayan kasa, dama akwai sunnoni da suka gabata a irin wannan, dama haka ake yi. Wata rana ku ci nasara, wata rana ba ku ne masu cin nasara ba. Sai kuma ya gaya musu har yanzu abu na tara, al-hadharul baligh wal-amalud da'im, ya zama kullum suna kiyayewa, suna ɗaukar mataki kar su saba wa manzansu, kuma sannan su rika aiki da'iman, aiki mai kirki kowane lokaci. Yace waɗannan abubuwa guda biyu huma uddatul muslimi, mutum a ce yana kiyayewa kar ya saba wa annabi, kuma yana aikin kirki, to duk abin da yake so na cin nasara a duniya zai same shi. Kai aiki mai kyau da'iman, sannan kuma ka zama baka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to insha Allah zaka zama mai samun nasara a duk al'amuranka. Kuma ka gwada wannan ka gani. Gashi Allah madauki anan sai yake gaya wa mu'minin, in yamsaskum qarhun faqad massa alqauma qarhun mithluhu, in wani rauni wani miki ya shafe ku a wannan yakin na Uhud, faqad massa alqauma qarhun mithluhu, suma wato alqauma wadancan kafirai kenan, wadancan mutane mushrikai, suma ai wannan irin miki, wannan irin ciwon ya shafe su kafin nan ana nufin a wani yaki badar mithluhu irin sa kuduba ku gani a yakin badar mutun nan aka ce wa kafirai 70 a yakin uhud ma sai aka kashe wa musulmi mutun 70 kuga wannan shine abin da malamai suka fassara shine qarhu mithluhu din miki irin wancan haka Allah madaukaki ya auka musu sannan sai yake cewa kuma sai yawa sai ce wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi to anan da rasin yake dama haka kwanaki suke haka ranaku haka shekaru haka lamurra suke a tarihi haka muke jujjuya su tsakanin mutane wata ran waɗannan su samu nasara wata ran waɗancan su samu nasara ba a barin ku wato sifa guda ɗaya kawai domin Allah madaukaki dama da'iman kamar da muke zance dangane da yaki ya rabtin mu ne da al-asbabud dunyawiyya tare da ibada mai kyau da kuma riko da Allah subhanahu wa ta'ala da tawakkali gare shi in aka riko da Allah aka rike addinin sa aka yi tawakkali to kuma sai an yi tattali in ba a yi tattali ba to sai a fadi ba za ka zauna duk tawakkalinka da imaninka ka zauna kuma baka yi tattalin soja ba ba za ka ci nasara a yaki ba haka nan tattalinka na soja shi kadai ba zai wadatar da kai ba sai ka koma zuwa ga Allah banda saban Allah banda saban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na kusa da karshe innan kisaral muslimina yawma uhudin a faduwar ko cin nasara ko karayar musulmi ranar yakin uhudu amilu quwwatin lahu wani sababi ne na karfi kuma da suka samu daga baya sai suka zabura suka gane ashe fa abin nan ba irin yadda da muke tsammani a koyaushe za mu ci nasara bane sai mun tashi da haka suka tashi suka kama ibada bayan ibada suka ƙara tsayawa wajen da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan darasi ne yau sun gane ashe sabawa annabi ba daidai bane sai suka zama ƴan makarantarsa sosai suka samu darussa sannan kuma suka ƙara ƙarfin soja sai zama wannan ya bada damar aka ci gaba da budi aka ci nasara har musulunci ya kai inda da bai kai shi ba ku duba ku ga bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko shekara 25 ba ta wuce ba sai da mafi yawan kusan thuluthin duniya ya koma ƙarƙashin musulunci saboda tarbiyyar da yayi waɗannan mutane to wannan yana koma zuwa kuma mun ga wasu abubuwa har yanzu a cikin wannan yaki na butular manzon Allah sallallahu alaihi wasallam butula ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bajinta ku duba yadda ya kashe Ubay ibn Khalaf da kansa Ubay ibn Khalaf da kansa lokacin da yazo wata ran ai yazo mun karanta a baya cewa yana da wani doki da yake bashi wani abu na abinci na musamman dan ya hawo kansa yazo ya kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin annabi sallallahu alaihi wasallam har ya gaya masa a ni ne zan kashe ka kuwa a ranar da yazo ku a yakin Uhud ya samu damar ya hawo dokin sai taho gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutane har sun taho za su kare annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku kyale shi annabi ya dauki wani mashi ya harba sai gashi a tsakiyar makogoran sa wani mutumin yana koma cikin mutanen sa sakamakon mutuwar sa kenan kun ga wannan butula ce da zaka ambata ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gashi nan kuma dai abubuwa da yawa at taslimu bi darurati wuqu'i ibtila'i dole musulmi su gamsu cewa wata rana za a jarrabe su yau ko gobe sannan abu na uku daruratu diqqati ta'a muhimmancin yin da'a ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan abu na karshe khataru an-nifaqi wato hadarin da ke ciki na munafinci duk mun fahimce shi a wannan wato yaki da aka yi na uhudu kamar da Allah madauki da ma ga yana ce humul adu fahdharhum su ne fa abokan gaba kaga sai kawo kamar ba wasu abokan gabar ma banda su in aka ce akwai munafiki tare da kai to baka da zaman lafiya domin ku duk abin da kake kintsawa kake tsatsarawa na wani tattali to za a je a banka dashi za a kai wa wanda baka so a ƙarshe kuma Allah mu dauke rufe mana darasin da waccan aya makan Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta mizal khabitha min at-tayyib duka dan ababbance tsakanin mu'mine na gaskiya da wato munafikai waɗanda suke mu'minan ƙarya ne Allah madaukaki ya sa mun fa'idanta da waɗannan fa'idoji da darusa Allah ya ƙara tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik